mai sauraro Ibrahim Abdullahi suran dinki akan mita 88.5 da lafiyar mara zamani dauke da labarin yadda aka yi zargin wasu gungun matasa sun shiga unguwar Tudun Bojuwa cikin dare kuma sun afka cikin wani gida dauke da muggan makamai har aka yi zargin sun kwashi wayoyi da sauran kayayyakin kuɗi da ma kuma irin katuwar TV ta bango samfurin plasma sannan a hannu guda kuma aka yi zargin ma daga cikin makaman sun raunata wani daga cikin masu waɗannan kayayyaki kuma masu gidajen da suka je to amma dai cikin ikon Allah a iya cewa daga baya bayan an yi rahoto ga jami'an tsaro sun faɗaɗa bincike har ma kuma sun samu nasarar kama wani daga cikin waɗanda ake zargi daga da aikata wannan mugun aiki kuma baya ga an kama shin an ci gaba da bibiya da faɗaɗa bincike har an sake samun nasarar kamo wasu daga ciki wanda yanzu haka waɗanda aka riga aka kama ta ne suna hannun jami'an tsaron kuma suna ci gaba da bincike wanda kowane lokaci daga yanzu da zarar sun kammala binciken ana sa ran za su gurfanar da su a gaban shari'a domin dai su girbi abinda ake zargin sun shuka kuma kowane lokaci daga yanzu idan dai har wannan al'amarin ya tsaya a gaban alƙalin za mu kawo mai sauraro yanda shari'ar ta wakana akan wannan zargi da mamuriyoyin su kansu waɗannan matasa da ake zargi da wannan mugun aiki da ma wasu daga cikin magidantan idan hali yayi an samu zaman a wannan rana Ibrahim Abdullahi suran dinki akan mita 88.5 da lafiyar mura zamani dauke da wannan labari na wannan al'amari da ya faru a unguwar Tudun Bojuwa wanda kuma kowane lokaci daga yanzu zai tsaya a gaban alƙali.